masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
na sanyi ne zaga sanyi ya ratsa da sanyi da
Grace wallahi
ya rasa da sai da kai
mai sunan garin namun nan kan tuni ya ma wuce sanyi na gaskiya da wanda da sani a wuce sanyi na yanzu
yanzu haka
ai kai kai
to kai na sanyin in sanyin wannan sanyi ya ruda ka ya za a kenan
malama ai rudawa kan ya ruda ne ai inda ma kin san abin da ya faru
eh
ai subhanallahi ai kin ga wai wai ana ce mu wai wai sanyi ni ina jin naji sanyin da ban taba jin irin sa ba amma wai ce ne ake wai bai ma fara ba wai 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 sallama ce yake kullu ne
ina aka fara kuma din ta yake dai wannan sauyin yanayin da ake fada dai duk da masu musanta wannan abu suna nan suna ta jayayya amma kuma gaskiya ni na ga bambanci kusan sai in ce ina ganin wannan batu yana ƙara bayyanuwa
haba
dan ko sanyin nan yanda ake kaga dai dusa kankaran nan da da yanda dai aka san wannan kasar da kyar a ce ayin Christmas nan ba
dusa kankaran nan
ba shi yasa ma ake alakanta wannan dusa kankaran da Christmas ko irin abubuwan nan zaka zo kaga dai duk su kayan ado din nan da ake sassakawa zaka ga alaman dusa kankara a ciki sabili da akan yi dusa kankara to amma wannan lokacin sai ka zo ka ga har a shekara ma dai zaka kirga dusa kankaran da akai so nawa akai ko kuma yawanta
kace na san yanda ya taho she sa
na san yanda
wani da ban zo lokacin duk wannan lokacin ba akwai yoshi ne wata shekaran jiya ne ko satin da ya wuce ne ni ban ma san ina da hannaye fa sai ina daga na gansu amma kwata kwata ba na jin
to wannan kadan kenan ma to sai sai a cikin sanyi
a'a to
kamar da muka saba bari mu fara da gaishe bari mu fara da wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Dauda Usman da kuma Alhaji Abdullahi Ndanusa Nagawu Allah ya sa mu fadi wannan sunan daidai sun ce suna gayyata yan uwa da abokan arziki ne zuwa daurin auren ƴaƴansu Asma'u Usman Dauda da Muhammad Ndanusa to wanda in Allah ya nuna mana za a yi shi ranar 28 ga watan 12 akwai lokaci
a watan 12 fa
yanzu eh watan 12 yanzu wata daya
shi ma dai
fiye da wata daya
shi ma dai mai zurfin ido kenan
shi ma mai zurfin ido irin na bakon da ya wuce aka ce yanda za a daurin wannan aure shine NRC lamba ta 42 railway quarters Kaduna South Kaduna da karfe 10:30 na safe to Allah ya bada ikon zuwa kuma Allah ya sa an yi adace
to amin amin malama Grace akwai shi kuma taya murna ne ga aboki kuma dan uwa Faruku Dikko Tambuwal shi ma wanda shi kan ya riga yayi auren
to Allah ya bada zaman lafiya
makon da ya gabata
da
fatan Allah ya bada zaman lafiya ga Faruku Dikko da
Amareshi. To sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun injiniya mai gero makiri wanda ya ce yana gaida Shatima dan bagajin kahinta Lulu da ma Awaya Musa makiri Lulu da Alhaji Shehu dan Alu gidan Katako Sokoto da Alhaji Bawa ka san gidan katako?
Na ku sani.
To
duk wadanne da ke fadi ma duk na san su.
Kai! To na san ni da shi ma na gaishe ku. To ni ma alheri da ke gaishe ku. Da Alhaji Bawa Jeka da Sifawa da Ai da Jamila da Zainab matan injiniya mai gero makeri kwantagora kai ka san injiniya ne
a shi ban san shi ba amma ina san sunan
yawa to da fatan kun tashi lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri daga comrade Tasu Iliyasu Magami wanda yace a mika mai sakon gaisuwarsa ga abokansa sanin shiga kofar kaura Katsina da honorable Abdul Salam Lema Tsagin da Saifullahi Idris Jikamshi da Isyaku Hamza Gogori da Usman Baban Yaya Sabon Gida da Kaka Alhaji Bukar Gusma da Masak sai kuma Sha'aibu Zidane NTA Kefi da Ashiru Lawal na Goma Ruwan Baure da Aminu Adamu Malam Maduri sai Sani Diga Jihar Maradi da Sani Gule Kampala Malam Maduri da kuma daukacin ma'aikatan gidan radio VOA Hausa muna cewa mu ma mun gode.
To muna godiya to akwai wani sakon gaisuwa shi kuma nan da ya fito daga Umar Bello Modibo Woro Birji wanga da alama dan uwa ne bafin nata
ne. To akwai
shi kuma sakon gaisuwar ta ne ya tura zuwa ga wato Yawal Lisani ta kai da Garba Sabio Lagashuwa da kuma Dauda Sale don doruwa. Sannan Mu'azu Isa Pindiga sai Bala Muhammad Dambam Mansur Baba Woro na Fada da Yahaya Danno Azare sai kuma Husaini Abba Dambam sai kuma Gali Sirajo Faki daga karshe ce da Kadaure Digaga dan Fulanin Warji to muna godiya kuma Allah ya tasa yi
आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है
kace ba su saurare duk labaran da muka ba kuna iya garzayawa shafin mu na sada zumunta Facebook domin ku gaya mana labarin da ya fi ba ku dariya to ga mana da jerin labaran da suka fi ba ku dariya kadan za mu karanta na farko akwai Ibrahim Musa wa Dabarikin Ladi jihar Filato wanda yake wallahi labarin tailor nan ne ya fi bani dariya
wannan kam
yace to kai tailor wai kai banda abinka taya zaka boye kanka amma kuma ka baka babun ga fili
eji ko Usman Fari Jebuwa ward da ke jihar Yobe taya wallahi gaskiya wadannan labarai kashi biyu duka su bani dariya domin wannan wato labari tamkar an raba maki ne a tsakanin babarbare da wauta da kuma babun latine mai wauta don haka ni duk biyun sun bani dariya
to shi ko Aliyu Sani Abdu Utai ina jin ko Utai ne ko Utai ne yace labarin tela ne yafi bashi dariya Allah ya taimaka
to ita kuma Aishatu Musa wada barikin Ladi jihar Filato tare da Maryam Aminu Kano Maida Garko da Fatima Musa wada da Zainab Ibrahim Musa wato dai wannan kallabi ne tsakanin rawunan kenan
haka
duka dai barkin Ladi a jihar Plateau kace wayyo Allah cikin mu zai fashi saboda dariya wallahi to kai ce labin da abunka kace kudin dan uwanmu fulani amma kuma ba kamar dinkin kayan sa ba kai wallahi ba karamin jahili bane
wallahi dai laifi ba to sai shi kuma Aminu me mai gadan kun sa altafawa balewa yace a gaskiya labarin tailor da bufin latanin nan shine yafi bada dariya ya kamata tailori ku rika cika alƙawari
na'am sai Shehu Adamu Rijau yace ni na tailor wanda ya boye bayan kaure yafi ban dariya domin bufin latanin nan wato yayi azanci sosai
sai Usman Fari Jebuwa Ward da ke jihar Yobe ya ce gaskiya labarin bufin latani da tela ya fi bani dariya wallahi ganin yadda ya je kasuwa kuma ya kasa zama don haka gaskiya wannan labarin shi da ya fi bani dariya.
To Siko Sani mai langilange ya wuri ya ce ai Aunty Grace labarin naku babu na jefarwa a ciki.
To
muna fatar Allah ya ci gaba da baku kwarin gwiwar kawo muna daɗaɗɗen labaru.
To babu mato mai addu'a yace hakika muna jin daɗin duk labaran da kuke kawo mana malama Grace dan Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga tsohuwar abokiyar aikin ku wato Halima Jimro da fatan tana cikin koshin lafiya. To Halima da fatan dangi suna cikin koshin lafiya.
Allah ya sa haka. To sai Abdullahi Laki Funto Allah ya sa na faɗi daidai. Yace a gaskiya ni labarin bufin latani yafi bani dariya sosai. Kuma abin da ya burge ni wannan karan wannan bufin latani ya share mafulani ɗan uwansa hawaye domin ya nuna ba kowane bufin latani bane. Bai da wayo da
kuma ai kamar da kafa gashi da sa da yace yace ai shi ne mai kiwon ba tela ba
ni yanzu da yace a wallahi ga kwafin sa to yana iya jawo fada kin ga mai bugu ɗaya kuma a kai shi abi ko da ke bufin latani yana daukar bugu.
To sai kuma Shehu Adamu Rijau yace ai ba karaman azanci bufin latanin nan da ya kawo dinki wa tela ya boye bayan kyaure
haka kam
yayi ba saboda bai mishi dinki ba saboda haka shi yafi burge ni
haka kam
kana kuma sai yace dan Allah ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da tuko haraka tsohon garin Rijau da kuma yayana Abdulhali da ke tsohon garin Rijau da Dauda Garba Appan Fataskum sai Honorable Isa Abubakar Faskari da Abubakar Sadiq Belal da Gali Siraju Faki da fatan duka suna cikin koshin lafiya.
Wato tsuntsu biyu jefe da
ai shi ne ai kamar yadda muka ce cewa kowanne dandanin ma suna iya aiko da sakonnin gaisuwarsu.
To a ƙarshe Alhaji mai hula na kamar lokaci na tafiya.
Eh haka.
Shi ko cewa ya gaisuwa da fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan biyu yace gaskiya ni kam labarin babarbari ya fi bani dariya. Da farko ina gaida Ali Abdullahi Dorin Baga da Usman Muhammadu Maiduguri da baba Sali Ali Alai Muhammad Abubakar ɗan Maiduguri da Malam Bala mai kwado da linzami limamin masallacin tsangayar Bakai Cross Askira da baban sarkin Makka Bakin Cross Askira da mai martaba sarkin Askira Alhaji Abdullahi Ibnu Muhammadu Askira.
To kada ku fanta ba su saurare za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayoyinku ko kuma aiko mana da naku labarai da kuma bayyana labarin da ya fi ba ku dariya a cikin labaran da muke gabatarwa a koda yaushe zuwa an jima za mu kawo muku waɗannan labarai ne domin jin ra'ayoyinku mako mai zuwa.
Gaskiya ne saboda tafiyar nan tare da ku ake yin ta.
To na san yana yau kaga abun babaki ka ko ban dariya da kaka ka shigo office kai tsuru tsuru
wallahi gani hannu rabbana
ai sai kaka ka shigo tsamo ka dan sabu da ce wallahi wallahi a da ce na mato
to wallahi inda ke
sai Allah soka ba sakkwata kamarota a kan mota ba da ka tigara kuskuren
da na barta sakkwata ma ai yafi sauki ai ne inda ta inda Allah ya cece ni ai da ta bata kan ai da an shiga wani gare ni saboda komai na cikin waya
ai komai na cikin waya
komai na cikin
to kaga inda ake kyautata gaskiya na tuna wayoyi nawa na sai mu tsohuwata za a zuwa sai dan alawa a dauke mata waya dan haka ma sai mata akwai wata irin wayan ta kan tebur din
nan
dan wanda sai mata ta kan tebur din nace na ga wanda zai zo ya kinkimi wannan ya sa aljihu
wato ni kin san ma abinda na fi saurin tunawa tunawa ne da akwai ke san nan Amurka. Wato irin ci gaban ya sa yanzu daga nan cikin nan ɗakin namu na watsa labarai da doki waya ta kawai sai in kira taxi. An riga an cire min kuɗi banda buƙatar ma in yi magana da shi. Da na je buɗe mota kawai zan yi in shiga shi. An gaya masa dama ta yayin gizo cewa ga inda zai kai ni. To ni shi kaɗai nake tunani a yau in wanda ya ce wani unhwani da ita fa zai kashe min kuɗi yau kenan.
Zai ta kira muku
na kira da ya yi kira tafi ya ta hawaye. Wallahi shi kaɗai nake tuna.
Sai ya hau maka tafi da miliyan ɗaya.
Wallahi shi kaɗai ya dace to. Wallahi ka tun da yanzu kuma wannan yana da ɗan tsada haka. Wallahi kuma
to amma sai aka dace ai abin da ya burge kamar da kake faɗa shi ne amma muna nan zaune kawai a office muka kira.
Muka
je muka ce ga waya ta ɓata. Sai zuwa can an jima kuma aka zo aka ce ai ka zo. Gashi nan an kawo an dawo da wayar ka.
An ce in je tashar jirgin
ƙasa. Ka je tashar jirgin ƙasa kaza. Wanda ya ganta ta yi abin nan ya fitar tashar jirgin je ya ba manaja.
Ƙwarai kuwa ya ba manaja.
In ya kira ka ɗauki waya.
Ƙwarai kuwa. To da na je to shi su kuma manajan komai dai ana kwatanta gaskiya.
Ba ka ba kwacin hanci ba.
Ba ni da waya sai ce sai na kira ta. Sai ce to ni ba ni da waya nan take sai abokin shi sai to sai ce hada mai lambar ina ga masa lambar sai ya kira tana shigowa sai kawai dauko min kati kawai yace min kawai in sa mishi hannu nan
ka tabbatar an karba dan
an dawwaran ta kaitaccen lokacin wai har an riga an register wannan waya da cewa an kawo ta tsintuwa an kuma register ta don haka dole sai na sa hannu cewa ni mai ita
ka karba kayanka
wallahi to abun ya burge ni matuƙa kuma waya duka jiya juma'a ne ta cika sati
kana baka gaba kawalin sabuwar waya ba
wallahi
kan waya ta bace
amma an ta aiko kikin taimaka kai da gaske don gore ni zuwa hukucin bannin nutsuwa wallahi ke taimaka kwarai da gaske
Allah kiyaye gaba Allah ya kare duk abin da ya bamu
amin summa
to bari mu fara da wannan labarin na ganka da buhunan labarai
bamu
mu sha
ne bari in yi abin
nan dan garin
bari da ake cewa so duka so ne amma dai son kai ya fi labarin dan garin mu kuma abokina Kabiru je ke karaye
to madalla
yace ni labarin nake da shi yau wani buzu ne ya kwanta yana bacci to sai mafarkin an bashi zinari 99
to
wato ya kiya karba
to
yace sai an cika masa dari ciccicic
sai kace ya ba su ajiya
ke jiha to ana nan ana ta fafatawa ya kiya karba in dai ba a cika mishi kwara ɗayan suka zama dari ba sai canjin kadan ya farka daga baccin sai ya gano farki yake
shikenan
to a cikin baccin sai ya yi ta sakar tunanin shin wai me yasa ya ki karbar wa'annan dinari 99 in banda wauta sai ya tashi
kuma gashi mafarki ne wa
shi ne mafarki
amma kuma duk abin ya dame shi
amma da farka idi da farka ga wai me yasa ma ya kame ga sai gashi ya tashi shiga wani daki mai duhu ya rufe idanuwan sa ya daga hannuwan sa akan sa wai ya koma cikin wancan mafarkin saboda ne wato wannan ta inda ta dace ko
amma wannan din ya yanzu ya hakura
wai koma dai wani ne ya koma cikin duhu Allah sai ya tada hannu wai yana fadin kowaye to Allah a kawo shi cikin daren
da zama ne ni sai ke ya san cewa mu farki ne
Allah ya sa buzu akwai wata
to ni kuma ashirin lawal na goma ruwan ɓaure ai ko mana da labari yayi na wani bafulatani yace wai wani bafulatani ne ya shiga mota tulani na dama so nawa suke shiga mota to wannan dai ya shiga mota aka ce tunda yake shiga mota bai taba shigan gidan gaba ba
da zuciyarta ta so
wannan dan wanga bai taba shiga gidan gaba ba shikenan wannan karan sai aka saka shi gidan gaba to shikenan ashe yana zaune gidan gaban nan yana ganin yadda ake sa giya ana caccanza giya irin motar nan ce wadda
yawuwa
ta ba irin taku ta zamanin nan ba dai in ka kunna kawai sai tafiya to shikenan sai ga a taka kafa a ja hannu ayi nan ayi nan shikenan da aka kai wani wuri aka tsaya ayi sallah aka shi bafin latin ya zama shi cikin mota a ce yana nan yana faman yin aiki da ya zauna cikin mota sai ya yi kokari ya balle giyan mota
subhanallah
sai kokari ya balle giyan mota aka gama sallah aka shigo sai bafin latin ya Yanzu ga zai sa mota a jiya sai gaba.
Allah ba gani shige daɗin labari.
Sai gaba inda zai ya sa jiya sai tambayi mu direba sai tambayi mu fulatin na a'a. Mene ne ya faru ne? Sai mutum latin ya kalli direban ya ce mishi ai wannan abin nan ne da kake ta kokarin tuskewa ka ga.
Wai ya ta kokarin tuskewa ake.
Da kake ta kokarin tuskewa ka kasa shi ne na ga na samu na balle maka shi.
La ilaha illallah.
Yanda za ka mai da hankali
kan
asiyarin.
Habibi yau a to ke gani shi ma wannan a yana da shi wai.
Ka mai da hankali kai ta tafiya da ka rike asiyari da hannu biyu mu tafiya mu hankali kwance.
Kai.
Ta yake wannan abin kokari yake duk abin da ake ta yi na kokari yake balle.
Gaskiya amma dai Allah ya sa ka wannan labarin ya ciri tuta ma kuna ta hin riga ta harmi.
Masu saurare da wannan zamu jaburki anan sai ku gaza ya shafa da mu na sada zubuta wanda zamu fitar a mako mai zuwa domin bayyana mana cikin waɗannan labarai waɗanne ne suka fi burge ku.
Na'am.
Yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Na jane kaisa ehsaas hai bujhti nahi hai kya pyaas hai kya nasha is pyar ka mujh pe sanam khane laga koi na jaane kyun chain khota hai kya karu haaye kuch kuch hota hai kya karu haaye kuch kuch hota hai समझौता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है
क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है
तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है।